Ta hanyar wasikar da suka aiki wa ofishin ministan harkokin wajen Faransa a farkon makon nan ne, hukumomin Burkina Faso suka buƙaci ƙasar ta canza jakadanta a birnin Wagadugu Luc Hallat. Kwada yake wasikar ba ta yi bayani akan dalilan nuna wannan buƙata ba, wasu majiyoyin gwamnati sun ayyana cewa ana zargin jakada Luc da baiwa Faransawa shawarar gaggauta ficewa daga birnin Kudugu da ke yammacin Wagadugu sakamakon lalacewar al'amuran tsaro. Shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na ganin rashin dacewar wannan mataki.
Duka manufofin da suka hodi lokacin da suka yi juyin mulki, yau babu guda wanda hakika suka dauki matakan ganin cewa sun tabbatar to ayi irin wa'annan takaloli ba dan komai ba, saboda a sa al'umma su hankalin su ya karkata, su bar dibin yadda mulki yake, su kasance a akwai mutane waɗanda ke tozartar da Faransa, ke walakantar da Faransa, sai ayi to a taba musu, to su bukatar su ta biya.
Wannan na faruwa kwanaki 10 kacal bayan da gwamnatin Captain Ibrahim Traore ta umarci jakadiyar majalisar ɗinkin duniya Barbara Manzi ta kwashe nata daga Burkina Faso, bayan da ta yi kiran jami'an majalisar ɗinkin duniya su hanzarta kwashe iyalansu daga Wagadugu. Haka kuma ana zarginta da yin mu'amala da wasu daga cikin kwamandodin 'yan ta'adda, abinda suka ce shi ke ba ta damar shiga jibo hankali kwance duk da kasancewar wannan gari matattarar 'yan ta'adda. A cewar shugaban gamayyar Reso Esperance Muhammad Bashir, alama ce da ke nunin Afirka ta fara farga da tafiyar da ta dace da yanayin da ake ciki a yau a duniya.
Wani sabon salo ne wanda su wa'annan kasashen suke duka. Yau Burkina Faso ita ma ta shiga cikin wannan sahun. Ina ganin cewa gaba ne kadai za ta iya gaya mu yadda abun zai kasancewa, tunda ita kasar Mali ta samu incin kanta ta wannan fannin. Ana ganin cewa Burkina Faso ma su ma da suke da tarbiyyar gurguzu tun lokacin Thomas Sankara, su ma za su jajircewa su samu wannan incin kamar yadda suke ganin ya dace gare su.
Rashin samun wani bayyananan sakamako a yakin da aka shafa shekaru ana tafsawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel, wata dama ce da abokan humayyar kasashen yammaci ke amfani da ita don samun matsuguni a nahiyar Afirka, in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Al-Kasim.
Kowace kasa tana iya cin amfanin rikicewa alaka tsakanin wata da wata, amma abin da yake haza wanda suke cin amfanin abun yanzu ana iya cewa kama China, ana iya cewa kama Russia, musamman bisa yakin cacar baki da ake tsakanin kasashen yamma da su wannan kasashen. Amma dai za a zira ido a gani, tunda a Burkina Faso akwai zinariya, kuma idan zinariyan nan ta kai kasashen Russia a Afirka ta tsakiya, Central African Republic, kuma zinariyan nan ta kai Somali, zinariyan nan tana iya kawo su Burkina Faso.
Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.